president da kungiyar kwallon kafa ta tarayyar Najeriya wato Super Eagles suke yi na ganin sun fafata a wasan neman tikitin shiga gasar cin kofi na nahiyar Afirka wanda za a yi shi a can kasar Kamaru na shekara 2019 wanda za su fafata tsakaninsu da kasar Libya. A yanzu haka rahotanni na nuna cewa ƴan wasanni 21 ne suka samu isa filin wasa da ke babban birnin Akwa Ibom a can Oyo kafin ranar Asabar inda za su fafata tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa a Talibiyan. Yan wasan sun hada da Ahmed Musa sai kuma yan wasa masu tsaron raga wanda suka hada da Francis Ozuha, akwai dan wasa Ike Chiko Ezenwa da kuma Daniel Xavier. Yan wasan baya kuwa sun hada da William Trust Econ da Sam Ajayi sai kuma Leon Balogun. Sauran yan wasan sun hada da Aina da kuma Jamilo Okon sai dan wasan nan Abdullahi Shehu masu tsaron baya. Akwai Chidezi Awazine da kuma Kene Omeruwa. Yan wasan tsakiya kuwa wanda za su halarci wannan ko kuma suka halarci wannan filin horarwa sun hada da Wilfred Indiri da kuma Samuel Kalu da Ogwenye Onazi. Akwai John Ogu da kuma Abene Karo Etebu. Yan wasan gaba kuwa sun hada da Isaac Success da kuma Alex Obe na kungiyar kwallon kafa ta Arsenal. Akwai Moses Simon da kuma Harry Inyekoro. Akwai Kelechi Ihenacho wanda suka samu halatta. A yau din nan ana sa tsammanin isowan Brian Odua da kuma dan wasan gaba wasuna Odio Ighalo. Sauran yan wasan kuwa suna nan domin fuskantar a horo ko kuma karban horo a yayin wannan wasa. Tuni dai aka bayyana alƙalan wasa wanda za su jagoranci wannan wasa wanda suka fito daga kasar Congo da kuma kasar Mali da kuma kasar Afirka ta Kudu, wanda tuni su kuma ake tunanin saukansu a gobe idan Allah ya kai mu. Har ila ita ko kasar Saliot ta aika da wasiƙar re zuwa ga hukumar kula da wasan kwallon kafa ta duniya, inda take neman hukumar ta janye mata matakin da ta dauka na dakatar da ita daga shiga wasanni. FIFA ta haramta wa Saliot shiga wasanni ne makon da ya gabata sakamakon cewa gwamnati ta shiga cikin hukumar kace kace don nuna karfa karfa a bangaren kwallon kafa. Rikicin cikin gida ya samo asali ne bisa hukumar da take kula da yaki da cin hanci da rashawa, inda take bincike akan wasu daga cikin jagororin cewa gabanin hukumar kwallon kafa ta Saliot din. Sai dai Saliot din ta nemi afuwa bisa tattaunawa wanda ta yi don neman a bata dama a yafe mata wannan lamarin don ta samu damar fafatawa a gasar neman tikitin shiga gasar cin kofi na nahiyar Turai, wanda in hakan ba ta yi ba za a bata damawa. Saliot dai za su fafata ne da kasar Ghana. Iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin BOA. Huta lafiya.